Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. A cikin mu da gabata mun karkare bayani akan maita da duk abin da ya dangance ta. Sai dai kuma wanda ya ji ba tabo wani guri da yake masa kaikai aka so sa masa ba, to yana iya rubutu takarda domin a masa ƙarin bayani. A yau dai zamu shiga wata al'ada ne, ita ma wadda Bahaushe ya tashi ya ga ana yi, kuma ka tambaye shi hujja ba lalle ne ya baka ba in banda dai ya ce maka al'ada ce. Wannan kuwa al'ada ita ce camfi, don haka yanzu zan wa Professor barka da zuwa, kuma ya mana bayani me ake nufi da camfi.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan fili mai tarin albarka. Wato idan ka ce camfi, ɗaya daga cikin abubuwa da Bahaushe yake yi ne wanda yake ya yarda da faruwar wani abu, amma ba shi da wata ƙwaƙwarar hujja akan me yasa wannan abin zai faru ko kuma yaushe wannan abin zai faru. Wato in kai kaza wani abu kaza zai faru, amma baka da wata hujja da zaka tabbatar da cewa ga dalilin da yasa wannan abun zai faru idan wato hakan ta riga ta faru. To shi camfin kuma shi, wato wata hanya ce ta falsafar Bahaushe ta kokari da Bahaushe ya fahimci ya halittar rayuwa take, shi yasa ya riga ya fito da shi a camfi. Ba kuma kowane camfi ne yake mummuna ba, zaka da an ce an camfa abu, to ba kowane camfi ne yake mummuna ba. Akwai camfin da yake yana da dalilin da yasa ake wato inganta shi, ake dada haɓaka shi, ake dada nuna shi. Misali na camfi, babban misali na camfi shine idan aka share ƙafarka lokacin da ake shara za ka haifi mata, to kaga wannan camfi ne. Ko kuma idan ka zauna akan kujerar mata, irin ƙaramar kujerar nan da suke zama suke girki da ita ba, to kai ma fa mata za ka haifa, wannan ma camfi ne. To bai da wata hujja, baka da wani dalilin da zaka ce idan ana shara an share kafa ka tsinziya ta taba kafa ka zaka haifi mata, saboda haihuwar mata ba abu ne wanda yake danganta ga wani a share kafan mutum ba. To idan ka yarda da faruwar wani abu ba tare da kana da wata kwakwarar hujja na abin da zai kai ga faruwar wannan abun ba, to wannan ana kiransa camfi. Amma ba tsafi bane, ba bokanci bane, wato falsafa ce ta ɗabi'ar Bahaushe, falsafa wato yadda ya fahimci rayuwa. Shine shi nasa bayani ne na rayuwa a yadda ya ganshi. Takan yi wani bayanin yana da dalilin yinsa, wani kuma bayanin ba shi dalilin yinsa, tunani ne ya bashi cewa ya haka, kuma shi kadai ne yake da wannan tunanin a wannan nau'in. Misali idan ne maka maganar shara, shi kadai ne yake da wannan yaddar, shauran kabilun ba su da wannan yaddar. Saboda haka fahimta sa ce na yadda ake halittar dan adam yasa cewa yake cewa idan aka share kafarka, in aka zo ana shara tsintsiya ta taba kafarka, to zaka haifi ƴaƴa mata. To wannan ina ɗaya daga cikin wato abin da ake cewa camfi. Kuma shi camfin ya kasu gida-gida ne, bisa yanayin nazarin Bahaushe da kuma yadda rayuwarsa take, iri-iri ne camfin. Akwai camfi ta tare da nazarin halitta. Misali idan rana ta kama wata, to wani abu ba zai faru. Yawwa, to in dai rana ta kama wata, to akwai wani abu da zai faru, ba kun abin da yake faruwa din. To amma dai Bahaushe ya yarda da wannan cewa tunda kaga haka ta faru, to akwai wani bala'i ko a ce wani ciwon ido ne zai faru, ko wata annoba ce za ta faru, sai a ce dai akwai wani abu da zai faru. Takan yi na ma Allah ya tsara abubuwansa, rana za ta kama wuta, ko kuma wuta zai kama rana, ko kuma dai wani abu, kuma wani abu zai faru. To amma Bahaushe shi ya danganta wannan da wancan.
Camfin nasa yana nufin abin da zai faru lalle sai a inda yake, koko a ko ina ma dai ya faru.
A inda yake, ai shi inda, ai Bahaushe bai san fadin duniyar ba. Mutumin da yace duniya tana da ƙarshe, in kai doguwar tafiya zaka fada wani guri, ai shi a inda yake.
Fada ina?
Ai tana da bangon duniya.
Bangon.
Yana da bangon duniya, saboda haka idan ka tsallake bangon duniya zaka fada wani guri, to ba san inda zaka fada ba.
Ito ba lahira bace.
Ito ba lahira bace, amma dai zaka fada wani guri. To saboda haka shi a gurinsa, a dan dai inda ya sani, abinda ake kiransa universe din shi, wato iyaka fahimtarsa na sararin samaniya. In wannan abu ya faru, to wannan ne ya janyo shi, ko kuma wani kaza zai faru. Kamar da nace akwai camfin nazarin halitta, idan rana ta kama wata, wani abu babba zai faru. Hazo alama ce ta yanayin damunar da ke tafe. Hazo yana nuna, eh shi ma camfi ne, yawan hazan yana nuna yawan albarkacin damunar da zai. In kaga hazo mai ƙarfi mai yawa, yan kuma juma'a ana yi, to damunar da za ta biyo ita ma tana da ƙarfi. Wannan camfi ne, gaskiya ne ba gaskiya bane, Allahu a'lam, amma dai haka ya riga ya camfa. sannan kuma idan hasken rana idan hasken wata ya bayyana da daddare to akwai hadari ko ba ruwa in dai hasken wata ya bayyana da daddare
to za a yi hadari
to za a yi hadari ko babu ruwa
in dai ga hasken wata to za a yi hadari
to akwai hadari
ko ba za a yi ruwa ba dai
to shi ma wannan canfi ne babu wani tabbataccen abu da zai riga ya kawo haka
kimiya bata auna haka ba
a kimiya bata auna haka ba ko kadan akwai gajimare da yake ta yawo haka yake ta salon iska tana ta tura gajimare to gajimaren idan yazo ya riga ya kewaye wata ya riga ya wuce ya tafiyar sa shikenan to amma Bahaushe yana danganta wannan hadarin da kuma cewa dai abun nan akwai wani abu akwai hadari ko babu ruwa wannan hadarin wannan hasken ranar shine yake kawo hadarin sannan wani babban tanfi da kuma kowa da kowa ya sani shine bakan gizo shike tsotsar ruwa bakan
gizo
baya sha ai bakan gizon shi ma nau'i ne na bautar Bahaushe yana daya daga cikin iskoki da cikin jerin iskokan da Bahaushe yake da su kuma shi bakan gizo saboda haka shine yake tsotsar ruwa shine yake da kaga bakan gizo ruwa ya tafi a haka Bahaushe ya dauka saboda haka in kuma sai ka ga wato kamar da alamun gaskiya a lamarin idan ana ruwa dai haka ko hadari ya taso sai ka ga bakan gizo wallaka sai ka ce to a wannan ruwan ba zai faru ba za a yi ruwan ba
wai bakan gizon
ya tsotsar ruwan kuma sai ka ga wani lokaci tare da ba a yi ruwan ba ka lura ka gani tari da yawa idan bakan gizon ya fito ruwan baya taho ba
shine canfa
to shine an canfa to su sun canfa cewa kaza zai faru da kaza to amma babu tabbas din cewa ko wannan abun daidai ne ko ba daidai bane so sannan wannan shine canfi na nazarin halitta sannan akwai canfi na yanayi kuma kashe kwaran damuna na kawo fari idan in ka kashe kwaran damuna to za a samu fari
za a samu albarai yabanya
kwarai da gaske kuma idan shamuwa ta zo cikin gari damuna ta kusa
wannan haka
shi ma wannan canfin ne to ka san da yake mazauna ƙauye su za su fi sanin wannan mu da muke cikin birni wani ma bai taba ganin shamuwar ba bai ma san wani irin tsuntsuwa ba ce
alagata mazan kuma a wancan lokacin ai ƙauyen take ko
to mu dai nan dai a Kano da ma can kan kwanakin bayan mu magana Hausa Kano to ai garin Kano da ma can haka yake idan kuma ana ruwa ba a surutu shi ma canfi ne sai dai a shiru in ana ruwa ba a surutu
to an yi surutun fa sai me
to ana ganin ko ruwan zai dauke ko ba za a yi albarka ba amma dai in ana ruwa dai sai ka ji an zauna tsit ana an yi shiru to iskar hunturu ke motsar da haukan mahaukata in mutum yana mahaukaci ne to lokacin in sanyi ya zo to amma wannan ai ba canfi ba ne gaskiya ne ai in sanyi ya ratsa ka mahaukaci dama can yaya yake sannan kuma sanyi ya zo
mai hankalin ma
ji ba hankalin ma ya ji so wannan kuma ji mahaukacin da ma can tabu ne sai sanyi ya zo ya motsa shi ba dole haukan ya dade tashi ba kai kanka ma da lafiya ka sanyi ya motsa ka sai ka tashi sai hauka ya tashi to irin wayannan ne to jibga riguna ka sa riguna wajen guda hudu ko biyar dan dai kawai kana ta abun nan ka zanka kare kanka daga sanyi to saboda haka canfin yanayi ne kaga a yanayin ma na yanayin damuna ko bazara ko dai wani abu akwai irin wannan wato canfa-canfan sannan akwai canfi da aka samu daga bokanci na farko shine ba a fitar da najasa a gindin shuri
ba a zuwa a yi kashi ko fitsari
a gindin shuri ba
in aka yi to aljani ransa zai
to daganyu dai aljani ya
abu da kaga
to mutum ya tsuguna yana dan fitar da abubuwa kafin ka ce ko aljani ya ce kai ya za ka zo ga mana kashi a gida ai kaga mutum ya zura a guje to ai kaga abun rayuwa ba za ta yi daɗi ba to saboda haka ba a yi a gindin shuri sannan wato ba a jifan bakin kare in kaga kare baki kirin to kaka jefe shi saboda shi ma ana danganta shi da wata nau'i na iska da bakare da bakin kare
da
bakar bake duk ana danganta su cewa wato kamar wasu wakilai ne jami'ai ne na wasu iskokai saboda haka kaka jefe su dan ka jefe su baka san masifa za ta faru ba ba a fita daga daki sai an yi tari sau uku shi ma canfi ne wanda ya fito daga wajen boka in za ka fito daga daki sai ka yi tari sau uku sai ka fito
kuma akwai masu
eto a to gace da zafi gaskiyar mai shi akwai wanda yake yin haka ya riga ya canfa kuma yana yin haka
Allah shirye da mu
ba a tafiya da rana tsaka sai dai an yi ganmu amma ba tabbatar da cewa ko ganmu zaka dauki wani abu ne shi ko ba zaka dauka ba amma dai ba a tafiya da rana tsaka sai dai kai ganmu amma da kai tafiya to sai ka tabbata kai ganmu ka dora kanka ka tafi da shi to shi ma canfi ne wanda ya fito daga cikin bokanci ana ganin wataƙila ko ganman kamar kariya ce daga ko wata aljana ko dai kuma wata cuta haka za ta faru sannan akwai champi na tsirarai da mana magani
tsirai ko
eh tsirai ba haka na shuke-shuke
na'am
ba a kwance laya idan kuka kwance ta to zaka haukace
in dai an ga laya ba
a kwance ta in kuka kwance ta to mutum zai haukace
a champin bahaushe
a champin bahaushe aka dauka wannan
kaga ai magana da kake cewa dubbula din ce ta zo dan an sha kwance laya kuma ba abin da
yake kuma abin da ya faru ba eh to sannan sai kuma wani champi shi ma da aka dashi da magani ba a yin jima'i da guru
sai an cire shi
to wani da ya ba san guru ba shi ma wani laya ce wani nau'i ne na laya ake yin shi da fata eh ake daura shi haka a gindin mutum haka ya daura shi a wajen cibiya kasa cibiya ake daura shi ba ai wa mara lafiya dariya ko kuma cutar ta koma kanka
in an masa dariya
in an masa dariya in kaga mutum bai da lafiya kai masa dariya to cutar za ta eh ko kuturu ko makaho ko wada ko wani mai gangame man kai ko wani mai shan inna ko dai mai wani nakasa yawa to ba ai masa dariya to idan ka duba da kyau za ka ga a wannan champin yana da muhimmanci saboda bai kamata mutumin da Allah ya bashi wata nakasa ka tsaka ne masa dariya ba to shi ka shi saka ga Bahaushe sai fito da wannan champin na wato a nau'in ladabtarwa cewa idan ka ga mutum da wata nakasa kai masa dariya to cutar da take kansa za ta dawo kanka
ba dai gaskiya bane amma bai
kamata eh ba gaskiya bane eh ba gaskiya bane to amma dai bai kamata a dinga yin wani
ba
eh ko kuma a ce duk matar da ta yi wa wada dariya ita ma za ta haifi wada ana da wannan champin in dai ta yi wa wani mai nakasta dariya
kasan mata suna da abin nan sai su yi dariyar
eh kwarai da gaske to sannan akwai champi na halittu kamar misali cin naman kare na haddasawa mace zina in dai aka ci naman kare to duk matar da ta ci naman kare za ta dinga yawan zina mazina za ta zama wato mazina ciya ce cin naman akuya na kawo raki mutum kaje yana da yawan raki san zai damuwa da abubuwa ya fai raki ya fai raka kawo jama'a to cin naman akuya ne ya kawo wannan
saboda ya ci akuya raki gare ta
to ana ganin ai ka san ba ta tsayawa wuri daya gurgurgurgur a guje za ta zura to kuma akwai wanda suka yadda da cewa cin naman kifi na da kusa da basira
saboda shi kansa ba kokwalwa
sai to gagani ne eh ba sai cinye shi ma zaka yi kana datse shi zaka ci akwai irin taunau din nan wanda gaba daya yake hade shi
wai shi ai kansa saboda ba kokwalwa sai kasa dan haka ba da basira
to in kuma ka ci kai ma irin wannan rashin basira ne zai kama mutum
subhanallah
to akwai kuma champi na lafiyar jiki
na'am
wato kamar misali anan yadda da cewa cin naman akuya na gaggautar da samun kuturta in dai mutum ya ci naman akuya to idan akwai cutar kuturta dama can a kwance a jikin shi to cin naman akuyar zai fito da kuturta zai gaggauta fitowar da ita
na'am
ko ba haka ba to inda haka ne ga kaga larabawa da yawa kutare saboda ba wanda ya fi cin naman akuya a dai Kano larabawa a Kano duk wata akuya da ka sani su suke kiwanta suna son ta sosai da sosai sannan kuma kwayar goruba na janyo makoko
in mutum yana cin goruba kenan
in yace eh in yana cin goruba ya hadiye kwayar to ita ce za ta zama masa makoko kaga shi ma wannan champin ne bai da wata hujja saboda makoko ba halitta ce a jikin mutum dama can a lokacin da Allah ya halicci kowa in dai maza ne suna da wannan abun idan ya dada girma ne shine yake abun nan yake fitowa kuma abun da yake kawo makokon really rashin samun iodine wani sinadari da ake kira iodine a cikin gishiri shine yake kawo shi amma ba cin goruba ba so saboda haka in kace goruba zai ka janyo makoko ba gaskiya bane yawan cin waina na haifar da mura to kaji shi ma wani yawanci duk mai cin waina da yawa to tabbas zai kama mura
na'am
kuma kaga mutanen Bauchi ai ba za su faɗa haka ba su saboda duk kasar nan ba wanda yafi mutanen Bauchi cin masa
gaskiya
to kuma cin aya na ƙara ƙarfin gani mutum ba to baya gani sosai amma yana yawan cin aya to
wannan ma ai kamar magana ka ta da shi kamar ba champi ba in dai a kimiyya an ga hakan
ayo malam kaka so ka ga irin aya da na dinga ci amma gashi yanzu tabaro nake sawa inda haka ne ai da tun na wurgar da wannan tabaro din
ai karatun da kake ne yafi ayar karatun da takardar da kake ci ce tafi ayar yawa shi yasa
to amma dai abin da suka ce kenan yawancin aya shine yake karfafa maka wato ka gani idan ka yi kyau
na'am
sannan kuma tuwon dawa na ƙara karfin gabobi tuwon dawa ba na masara ba tuwon dawa in dai kullun kana narkar tuwon dawa ne to gabobinka za su yi karfi sosai to kaga shi ma wannan ana son a danganta wato lafiyar jiki da kuma tuwo tunda ke tuwon dawa shine dai mafi saukin samu a wajen jama'an mu To ana son a cewa wannan fituwan dawan kaka wulakanta shi saboda yana sa karfin gabobi in ka cito zaka samu karfin gaba kuma zaka samu damar kai aikace da yawa
na'am
to kaga wayannan champion lafiyar jiki kenan champion lafiyar jiki sannan akwai champion zamani
na'am
wato wanda yake zamani ne ya kawo shi ko kuma yanayin zamanin da muke ciki misali
na'am
idan ka bugi agwagwa zaka yi mumunan hatsari
bare
in ka bugi kowa yana da wannan saboda ko kaga mutum yake duki
haka ake fada
yauwa in aka bugi agwagwa to akwai wata musifa da za ta faru
yau wanda mota
yauwa
wanda ka taka agwagwa to sai kai hatsari
to wannan ma kaga champi ne na zamani bature yana da irin wannan champin shi kuma idan mudubi ya subuce a hannunsa ya fashe
na'am
to sai yayi shekara 7 yana cikin bala'i
shi kuma
baturen ingila yana da wannan champion in dai mudubi ya subuce ya fadi ya dagargaje to sai yayi shekara 7 daga lokacin yana cikin masiba sannan kuma idan ya ga tsani an jingina shi a jikin garu bature baya bin karkashin tsanin sai dai ya kewaye shi saboda yayi da cewa idan ya bi ta karkashin tsanin to wata mummunan abu zai faru gare shi saboda haka ashe champi ba abu ne na bakar fata ba ko wannan musulmi a'a ko tura malaji ganin sun fi kowa wayewa duk da nazarce-nazarcen su da kayan saduwar zamani su ma suna da nasu champa-champan to sannan kuma kallon majigi ga mai ciki na sa a haifi yaro mahaukaci
mai ciki in ta tafi kallon majigi
to dan da za a haifa mahaukaci ne
kaga wanda champi na zamani
ne na zamani ne kwarai da gaske amma kuma wato wani champi ne mai ilmantarwa mai hanawa yana yin wani hani ne ba a san mace da take da ciki da dinga yawace a wacan kallace-kallace saboda ana ganin cewa irin wannan kallace-kallacen ba su da kyau katina champin ba cewa yi mace mai kallon bidiyo ba a'a mai kallon majigi
kuma
kowa majigi ya kuma a dandali ake yin sa
yauwa
to to ai kaga saboda haka ashe ba a san mace ta tafi irin wannan kallon to shi sai ake tsorata su da cewa duk mace da take yawan kallon majigi to za ta haifi da mahaukaci to wacce ta yadda da shi kaga ba za ta tafi ta ba an rage da iyakan wanda za su je din to sannan sai kuma wannan mai dadin ji wanda ya tsufa cikin siyasa to a talauci yake mutuwa
a'a ina fi dadin ji
to
wannan zamani ne
to yana ganin na 'yan siyasa masu handama ai abin da yasa saboda ana ganin cewa 'yan siyasan da suna yin abun ne fi sabilillahi shi yasa suke mutuwa a cikin wato kunci kamar Sardauna ana yawan maganar cewa Sardauna ya rasu amma bai bar kuɗi masu yawa ba bai bar gida ba bai bar komai da komai ba amma kuma yana matsayin da in ma arziki ne zai arzikin to nake jin wannan champion ya samu asali ne daga farko-farkon shigowar siyasa amma ba siyasa yanzu ba
yanzu sai yan
kaɗan ai duk wanda ya tsufa a cikin siyasa yanzu a cikin arziki yake karewa yauwa to a dai yadda aka ɗauki wannan
haka ne
yauwa sannan wato akwai champion lullube sunayen abubuwa wato ana lullube sunayen abubuwa saboda champi ba za a fito kai tsaye a faɗi wani abu ba saboda ana champa wannan abun da ake faɗansa misali
mai
mugu
sai a ce masa mugu
ba za a ce maye ba saboda tsoro ake ji kar a ce maye a zaman tocha mai ta faɗo kanka sai a ce ai mugu ne kunama kuma mai ƙari ake kiranta sai a saya ba sai a ce mai ƙari
dan a ce wai wanda ya kira kunama sai ta ci
to za ta zo to kaji ba sai ta harbe shi
ko kuma a ce duk wanda yake cewa kunama ba ta taba harbin sa ba
to za ta zo ta same shi
za ta gasa masa cizo ba
kaga kuma kura karan daji ake kiranta
dan ka ta ritsa mutum
dan ka ta rike mutum ita ma
daita
zaki kuma manyan dawa ba za ka ji an ce zaki za a ce manyan dawa wato shi ma dai ana dai karawa ne saboda tsoro na wannan abubuwan maciji kuma majajiki ake kiransa ba za ka ji an ce maciji kai tsaye ba sai je majajiki mai jan jiki
kada mutum ya je ya kira shi kuma
to ya zo ya haɗu da shi ba saboda in ka faɗa ka ce maciji zai zo shi ma champi ne na wato na Bahaushe so sannan akwai kuma champi na lafiya wato inda ake lullube sunaye wanda suke suna da dangantaka da lafiya misali ba kasabe ba Bahaushe zai ce kuturta ba sai da ce zai zafi zafi amma ba zai ce kuturta ai wane na da zafi to ana nufin wane na da kuturta okay sannan sai amai
tunda an ce karkace yana da kuturta kuma abin
ta dawo kanka ba
to amai
amai shi kuma harawa aka ji an ce amai ba sai da ka ji an ce harawa sannan zawayi kuma sai a ce da ke gudawa ba dan kano ma sai a ce dan ta baya ba za a furce a ce sai a ce ai dan ta baya ne dan dai a tafi a tafi haka to wayannan su ne kamar yadda na ga maka nau'en champi da ake ta yin su
to gashi mun dauko wadannan nau'en champi da ka fada kuma lokacin namu fa ya kawo jiki sai dai ina jin masu sauraro biyo mu za su yi bashi sai wani sabon shirin sa ji sauran diddigar abin da ya rage na champi yanzu a madadin Professor Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano da duk waɗanda suka taimaka wannan shirin ya samu isa gare ku muke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu